Whizzical. From the moment that I saw you, that's when I know it's you. Saka ida nuna akanki sena gana cewa saike 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 baby saike 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 afa sakini tun arana da na ganki kina tare da abokanan ki ma na ganki swag up sama da kasa haka na ganki diga jiki na mata tashi saboda da kanki dari yake cita sana farka for my deep thoughts domin tunanin ki ne ke saka ni a deep thoughts. And I'm getting the feeling that you know what I'm feeling, cause the look in your eyes says it all, that's a fact. Got in your dunny kit, tell my fucky naganta ayo. My prayers has been answered, then I got to ayo. Mur machine the bunch, yeah, bunny Nessa on the spot. Then she smiled back at me, that's when I knew she's the one. From the moment that I saw you, that's when I knew it's you. Then I saka it down on a ganki. Sena gana chewa. Say ke, say ke, say ke, say ke, baby say ke, say ke. First, kitchen tafari, kaki da kyau kuma kina da tsari. Ke daya ce a wajina babu kari, my heart space yanzu kin shiga ta babu kari. Baby zuciya ta fada ke ta aminta da an kira sunan ki sai hankali na ya kwanta. Tashi in gidan mu gaba daya ki mutunta, ya zama dole in sada zumunta. You're the girl on my dreams and the best there is. I love your cute name, baby, just as it is. Ina farin cikin yadda na same ki, sanya fada da dukan wanda ya zage ki. I trust in my heart, you're the best for me. No lie, I'm liking the way you sing for me. I believe in my heart that my baby's dope. 100%, yes, my baby's dope, ayy. From the moment that I saw you, that's when I knew it's you. Then I saka ida nuna akanki. Sena gana cewa, saike, 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 saike. Baby, saike, 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 saike.
Purchase your beats today.